gangan bashi sannan gangan bashi an kada ki kowa zai taka gangar bashi an kada ki kowa zai taka sannan gangar bashi an kada ki kowa zai taka in yau baka dauka ba gobe ai kauka dauka ita dai gangar bashi bashi ci kurwar nema bashi ci kurwar samu sannan gangar bashi an kada ki kowa zai taka bashi ci kurwar nema bashi ci kurwar samu ita dai gangar bashi nasara ikan taka bakin mutum ma kan taka maza ku sukan taka mata ma kan taka ita dai gangar bashi an kada ki kowa zai taka shi nasara ikan taka larabawa kan taka sannan ishi kan taka portugal ma kan taka kai london kan taka ita dai gangar bashi an kada ki kowa zai taka ita dai gangar bashi an kada ki kowa zai taka maza ku sukan taka mata ma kan taka bakin mutum ma kan taka sannan nasara ikan taka yan kasuwa ma kan taka ma'aikata ma kan taka ƙasa da ƙasa ku akan taka ita dai gangan bashi ita dai gangar bashi an kada ta kowa zai taka bashi ci kurwar nema bashi ci kurwar samu bashi ci kurwar nema bashi ci kurwar samu muddin in ka dau bashi ka juya kuma ka samu kai da ka sai moto kasuwanci ya zauna do Allah ka biya bashi dan bashi ya amfana